soyayya tunda dai niki ka bai zuci da rai sanne dai soyayya Hankalinki kwantar kwantar zana miki babbar kyautar zuciya da dukkan abin da yake a cikin ta karki mai